Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da bayaku makeri da masu ran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Litinin 16 ga watan Mayu na shekarar 2022 cikin shirin zamu ji irin tasirin da yawan hauhawar farashin kayayyaki ke haifarwa kan tattalin arzikin kasar Ghana sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasira da Mel Kaya ya shirya kuma zai gabatar daga nan zamu kawo muku sharhin jaridin Najeriya amma yanzu sai a gyara zama don fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kasar Finland ta sanar a hukumance a jiya Lahadi cewa tana da niyyar shiga cikin kungiyar kawancin sojan yammacin Turai ta NATO tare da yin watsi da gargadin da shugaban Russia Vladimir Putin ya bayar cewa matakin zai yi mummunan tasiri ga dangantakar zaman lafiya tsakanin kasashen makwabta. Shugaban kasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister Sanna Marin su ne suka sanar da neman shiga kungiyar ta NATO a fadar shugaban kasa da ke Helsinki. Wannan rana ce mai cike da tarihi, inji Niinisto, yana mai cewa an buɗe wani sabon babi. Sanarwar da Finland ta bayar da neman shiga kawancin sojan mai mambobi 30 da Amurka ta fi tasiri a ciki, wanda aka kafa bayan yakin duniya na biyu. An yi hasashen wannan sanarwar tun bayan mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu da kuma ci gaba da kai farmaki. A jiya Lahadi kuma sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba a birnin Berlin, inda mutanen biyu suka tattauna shirin yin aiki tare domin tabbatar da aika abinci daga Ukraine zuwa kasashen Afirka da Asiya. Manyan jami'an guda biyu suna halartar taron ministocin harkokin kasashen waje ne na kungiyar tsaron NATO, wanda aka kira domin tattauna halin da ake ciki a kasa a Ukraine da kuma hada kai da kokarin baiwa Ukraine agajin jin kai da makaman da take bukata domin kare kanta daga Russia. Hare-haren da Russia ta kaiwa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu ya sa farashin abinci ya yi tashin gwarzon zabi tare da barazanar fuskantar yunwa a sassa da dama na duniya. Ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe bakwai da ke taro a Jamus a ranar Asabar sun kira ga gwamnatin kasar Russia da ta kawo karshen killacewa da ta yi wa tashoshin jirgin ruwa na tekun Bahar Aswad domin fitar da hatsi da taki da sauran kayayyakin amfanin gona a Ukraine da ake tsananin bukatar su a kasashen ƙetare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi kasar Mali ta ce ta janye kanta daga rundunar yammacin Afirka mai yaƙi da mayakan jihadi a matsayin kalubalantar matakin tsige ta daga kungiyar kasashen yankin Sahel ta G5 Sahel da ta hada da Mauritania da Chadi da Burkina Faso da kuma Niger. Gwamnatin Mali ta yanke shawarar ficewa daga duk wani haɗin kai da yarjejeniyoyi na kungiyar G5 Sahel, ciki har da rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da masu ikirarin jihadi, tana faɗa a wata sanarwa. An kafa kungiyar GH Sahel ne a shekarar 2014, kana aka kafa rundunar haɗakan a shekarar 2017. Taron shugabannin kasashen G5 Sahel wanda aka shirya yi a cikin watan Fabrairu a Bamako lokaci yayi da kasar Mali za ta daura ragamar shugabancin G5 Sahel. Sai dai kusan watanni hudu kenan da aka shirya gudanar da taron, amma har yanzu ba a yi ba a cewar sanarwar gwamnatin Mali.
Yanan tuma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa ƙasar Ghana, inda halin da tattalin arzikin ƙasar ya shiga na samun koma baya ke ci gaba da haifar da tsadar rayuwa ta yau da kullum ga al'umma. Wakilinmu Hawwa Abdulkarim na ɗauke da wannan rahoton.
Relative to March 2022, this indicates a 4.2 percentage point inflation rate higher than the rate that was recorded in March 2022.
Farfasa Kobuna Anumkina, masanin kididdigar gwamnati, ya ce yawan hauhawar farashin kayayyaki tsakanin watan Mayu shekara 2022 da Fabrairu shekara 2022 ya haura zuwa kaso 23.6 daga kaso 19.4.
This literally means that on a month-on-month basis, prices, that is between March and April 2022, prices of goods and services have gone up by 5.1%.
A wani taron manema labarai da aka gudanar a nan birnin Accra, hukumar kididdigar ta bayyana farashin sufuri kayan abinci da abin sha da gidaje, ruwa, wutar lantarki, iskar gas da man fetur da sauransu yayi tashin gwangwanin zabi. Mafi yawancin masu sana'ar sun ce hauhawar farashin kayayyaki yana karya musu jari.
To ni ne yaji Samira, tun da an ka haife ni ni nazo a cikin rayuwa ban taba ganin irin wanga mugun karin kaya na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bar mu da muke sana'a kudi kadan bai aikin ko kana kallo ga kudi yanzu abinda 5 million ka san zai maka yanzu she 10 million zai yi abinda ka san 10 million zai maka yanzu she 20 ma hadda bayan shi gwamnati ya ware idon shi ya tausaya ma al'umma ana jin jiki
ko Hajiya Jamila to yau in ka je ka sai abu mun sai ma mun je mun sai shinkafa muna saye wurin shinkafan ma aka ce mana wai an kara bayan mu mun biya kudi mun kare tun ba mu dauki ba yau da ka sai abu kan ka juya minti daya an kara yanzu ya zama na in ka shiga kasuwa da kudi abinda kake nema ka sai ma kan ka wai waya sai maka kaman sace ka kai
ni ne Alhaji Muhammadu Murtala Al-Hassan tsakanin wata biyu zuwa uku nan karin da an kai na mota daga nan turo-turo motar da muke shiga mu je kuma si taxi ne okada ne wanda muke hawa duka ya hawa bin yayi yawa ya wuce hankali ba mu san yanda zamu yi ba don ba mu taba experience wani abu mai kama da haka ba
Sarki Umaru Ashiru Dukeni masanin tattalin arziki yayi mana sokaci
akwai hanya guda biyu da aka sanya da ta zama rile da yasa farashin ababa ke haurawa na farko idan kayan da ake amfani da shi wurin sarrafa abinda muke sai ainihin farashin ababan kuma ta ringa zuwa sama wannan na ce mai cost push inflation kenan ko kuwa demand pull kenan wanda kaga mutane na matukar bukatan wani kaya akan aka ce da farashin wannan baban nan suna haurawa idan ka lura da jawabi wanda shugaban Ghana Taxpayers Service yayi za ga kaman dalili mafi kwakwara shine idan kai nazarin shi sai za ga kaman abin duka farashin dollar ne abin da nake ga maka haka shine inflation basket wanda kayan da ake zubawa cikin basket nan da muke aunawa yau da kullum mu gano yanda farashin ababa ke haurawa za ga kaso mafi yawa daga cikin su da yasa farashin ya je sama kaya ne da muke shigowa da shi
sama da shekaru 8 kasar Ghana ba ta taba huskantar hauhawar farashin kaya kamar wannan shekarar ba a wa Abdul Karim ya kwani a sashen Hausa na murar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Hawa Abdul Karim har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai gaba dauke da kashi na biyu na labaran duniya
hukumomin sun ce wanda ya mutu wasu kuma sun samu raunuka a wajen harbe-harbe da aka yi a jiya Lahadi a wani cocin kudancin California ta nan Amurka ɗan majalisa sun tsare mutum guda tare da kwace makami biyo bayan harbin da aka yi a cocin Presbyterian na Geneva da ke birnin Laguna Woods kamar yadda ma'aikatar 'yan sandan gunduma ta bayyana a shafin Twitter mutum na biyar da ya jikata ya samu ƙananan raunuka ne a cewar jami'ai duk waɗanda abin ya shafa manya ne jami'an gwamnatin tarayya daga hukumar kula da barasa da tabar sigari da bindigogi da abubuwan fashewa sun kai ɗauki a gurin an gina Laguna Woods ne a zaman inda haddatawa za su zauna kana daga bisani ya rikide zama babban gari fiye da kashi 80 a cikin 100 na mazauna birnin mai mutane 18,000 mai kusan kilomita 80 kudu maso gabas da Los Angeles masu shekaru akalla 65 ne ofishin gwamna Gavin Newsom ya faɗa a shafin Twitter cewa yana sa ido sosai akan batun a ƙarshe a jiya Lahadi hukumomin Sri Lanka sun dage dokar hana fita a faɗin ƙasar domin gudanar da wani bukin mabiya addinin Buddha mai muhimmanci amma bukin ya yi shiru yayin da sabon firaministan ƙasar ta Tsibiri yake kokarin samun wuri domin tunkarar munanan matsalolin tattalin arzikin ƙasar an kafa dokar zaman gida a faɗin ƙasar ne makonni da dama bayan tashin hankalin gungun mutane ya yi sanadiyar mutuwar mutane 9 kana wasu sama da 225 suka jikata tashin hankalin da ya samo asali ne daga hare-hare da magoya bayan gwamnati suka kaiwa masu zanga-zangar lumana masu zanga-zangar a kasar da mabiya addinin Buddha suka fi rinjayi sun kwashe makonni suna kira ga shugaban kasar Gotabaya Rajapaksa da yayi murabus sabili da tabarbarewar tattalin arzikin Sri Lanka karancin abinci da man fetur da magunguna tare da tsadar rayuwa ta tarihi da kuma yawan dauke wuta na tsawon lokaci sun jefa mutane cikin mawuyacin hali a kasar mai al'umma miliyan 22 gwamnati ta ayyana hutun kwanaki biyu tare da sanar da tsaje dokar hana fita ta ranar ba tare da bayyana lokaci ko kuma za a sake sanya dokar ba
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC madalla to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan
Ishara ce ma wani yayi gidai moto ta mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kaunanku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma Riguna sun kai goma sannan wani ba na silifa duka Allah na kaunanku wani yana da daki nasa yayi gado ya kare yayi matsalan ya sanya kuma yayi katifa nasa darari oba canya ga ku kafet fa a daki Handa kujiri nasa sannan wani ba shi da ke so duka Allah na kaunanku Allah na kaunanku shi dai mai fa kuɗi can wani aiki yayi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa gai ko da baka da ahu wani aibu kai wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk yanda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah haki iko shin malaikin ka gane abun da tabaraki baka to malan galaka gode mutukan kuma kai mutunci ran karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakin yana tikaka su maraya suna canje ne kuku hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zaga aido kan su maraya suna canje
wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu rarrun mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 3:14 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Zauren matasa masu raro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA take taba abubuwan da ke cin matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa na VOA da ya sauka yankin Agadar Zojin Huriyar Niger inda wakilin Muhammad Mahmud ya shirya mana zanta da matasa kan illa ko akasin haka ta dakatar da shigowar bakin haure yankin za mu ci gaba da jin bayanai daga matashiya Safiya Ayuba kan yadda musamman ma matakin ya shafi mata tana mai cewa rudani kan kawo matasa fadawa miyagun ayyuka
kamar dai jiha a gadis ita da ta zama gamaci yau uwa mace tana iya bada gudummawa tun daga jarren da fa har zuwa yaro inda zai samu nivo babba ita ce kudin shi na arguwar ita ce na me yake da suna da suke cewa shi ka bibiga ita ce trinity shi ita ce ni tana sai da abubuwa na recreation wa'inga wani mai raga wani menene diddan yaron ta kai daga ido cikin yara a ce ya kasa yaron ne yana kishi a cikin bishiyar shi sai ya kai inda lokacin da har ya samu wannan takarda wanda za ta bashi matsayin da zai shahi mu uwaye shawaye yau sai an kai wannan lokacin sai ka ji wanda bai yi sani ba an bashi matsayi yaron mu ya koma zamuni shin me zai hana wa'inga yan ta'adda da suke ta yawo su zo su meka maka injin ka 100 ce ko 200 su ce ka je ka dana bam wani wuri ko ka gaya mini sirran kin wani wuri abinda ka dade kana kishi ka furanta mu uwayen ka rai yau ya zo ka bisa yan mintuna kalilin zaka kama shi a cikin kwalluwar matashi har abada ban tunanin abin da zai samu iyana ko kuma zai samu ma'aikana ko zai samu wani daga cikin bangare na bai tunanin nan zuciyar nan kada yake tunani a rayuwar shi wanda zai faranta ma dan uwa rai
kamar yanzu mata a wancan lokacin sun fi jin dadi da yanzu
gaskiya a yanzu muna cikin laha'ula dan in ba mai cikakken imani ba da sanin Allah da tausayi da sanin ya kamata babu mai zama arme musamman ma mata yan caga wallahi musamman mata yan caga tunda dubare-dubare mata suna tai suna ta dubare-dubare su dora wani koyon ji su dora wani adashe su dora shin adashe ma da ake yi sai an rage yan kudade ne ake samu a zuba a yi doka ko to kenan ku mutuna aka ce in hannu bai ashe ba to zai dauko magana kenan haka ne ake ta tahiya yanzu har ya kai inda halaka take ta girma matan arme suna cikin dakunan suna arme zanata-zanata ciki me yake haka nan kenan rishi ne talauci ne kuma duka wanga abu shi ne saboda ba mu da sana'a wanda ita ce muka dogara gare ta
to malam abu kamar naga kana so kai magana me zaka karawa
kwarai ma ina son karin magana malam Hamid eh karin bayani na shine ka san mu a matsayin mu na matasa kenan akwai abubuwan da muke gani wanda yake ba na yau ba na zuwa gobe da jibi kenan ya kamata abinda Allah ya sa maka dan gane tunda mu iyan kasa ne iyan gari ne kuma muna san kasan mu muna san garin mu kenan babban manyan illolin da muke gani ni sai in ce maka akwai mafita kansu menene akwai mafita kansu wanda yake wallahi summa tallahi aya su kasar da ta da liki ga ya mazan shi na gaskiya ba mu muka tsaya muna jira wai magabata ne za su sauke mu ba to wallahi inda za mu zuwa wurin sake shi ne na albarki kenan sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mafita ɗaya ce me ne mafita ɗaya wallahi Allah mu koma ga malaman nan menene kamar yadda muka ji tarihi can kakanni da uwaye mu koma ga malamai ya zama to wanda shaye-shaye da muke yi da wanda tare-tare da muke yi da wanda dare-dare da muke yi mu koma ga malamai mu samu abubuwa wanda za mu ya kanna saro yadda zai zama to tsakanin mu da saro kwarau ake cewa kenan akwai abubuwa wanda yake Allah maka saki kenan akwai hayoyi na Allah na shaye-shaye ba su ne za su fada mu na kwace-kwace ba su ne za su fada mu kenan dole sai mun koma mu hayya Allah kenan wanda sai yana ɗan uwan shi da shi ya daina wanda ya san bai shi dan uwan shi ya daina lokaci zuwa lokaci muna shi azumin ga muna addoyi wanda za su raba tsakan kanuwan shugabannin mu da na saru tunda shuwa yanzu Afirka ta kai inda matsayin da in ba su bin nasara ba ka zama shugabannin mu sun sa akan su kan cewa in ba su bin nasaran ba fa wai su ba su zama kankara da mulki to su kuma nasarin kullum mine ne suke so afirkan mu ta tsaya haka muna kashe kanmu muna miƙe yadda su shukokin ta tabbata kullum ta tabbata kullum su za su isko su mallake mu kuma su yi yadda suka ga dama da arzikin mu saboda mu Allah yin bisa kasashe masu dimba arziki mala fami ni ta kin sai na san fannin harkar gyare-gyare harkar electronic na san ta kaban ni kullun abin da yake bani mamaki a wannan gari na a kasa gata yau shekara 60 akai ana fi do iraniya ka gani
amma yau dan ne garbe san menene dadin rayuwa ba koran shi shekara 60 akai ba ai kufura gaskiya ne wai ba su san mu shi dadin Iraniya en kilo na Iraniya ya fi tanguda na sharbon amma kana gani santaral kin kudi ho muke biya sai shar ma mu aga da su yadda muke biya ba rafar ba su ga kin gijo hoyi amma har yanzu wai kudin da muke zuba fa sun isa na wata uku na wata hudu kai kai mun na shekara guda sun kai wurin da ake iya ai mana santara
kamar wannan ma na rashin daukar matasa wuraren wannan aikin musamman dai matasan da suka dakatar da wannan aikin rashin daukar sai a kamfanoni da ake hako arziki shi ma haifar da
yana cikin illa babba mana ai dan uwana ya faɗi nan abokina yana cikin illa aga da su kurum musu da salu su kama nan ko mu wanga zan wanda muke sun tabbatar da sun san da wanga abin da suke san magaba suke sa magabatan mu suke kamar sun tsara wani kamar ba mu ce suka suka tsara da za ta explode a gaba
yadda
za ta fashewa a gaba kenan yadda a tarihi kamar za su fashe kamar suna son su fashe su raba musu wasan da ban wannan kenan shine yace dole sai mun komo ga Allah menene mu kam addoyi ga malamai da mu da malamai su ji bigirman Allah su fito da mu da su mu kam matasan da wa'azi suna yi malamai muna shi sarai hanyoyi shaye shaye ba su da kyau sata ba ta da kyau ta'addanci bai da kyau duk inda dan musulmi yake ya san da amma ba da kyau mu komo muna shi raba su a gabanin mu da su da nasaru hayya ta yace ta Allah
kamar naga Muhammad Agal kana so ka kara wani abu
ne ka karin bayani ka mu mafita mafita kamar muna kira ga gwamnatin mu na Nigeria yaji ba idan rahama yaji ba Allah ya san ku kan talaka saboda a kowace shekara ana da sai 3 miliyan ake zuba ma OEM musa harkar bakin haure to dan menene wajen da ake koban so in wajen rage ne da ake yin ta sai ku ce to halasu mun shi za ku ba za a zuba 3 miliyan na bakin haure to ai ya kamata a ce a zuba 3 miliyan na ƴan caga wanda suke yin wannan abu matsayin dai kuna so su bari ko da ƴan gari duka dai wanda ya shafa abun yana ciki ya kamata a ce su ma ga kudin su tunda ni ba ni cikin kungiya ta ƴan caga amma ina cikin masu caga kuma ina cikin wanda ya samu tallafi wanda aka bada tun da farko ina ɗaya daga cikin mutane wanda suka kama na farko amma mun kai lokacin nan dosiye wajen mutum 1,500 aka yi mu 88 sunayen mu suka fito da 7,500 za a ba mu da suna musu kafin suka ce babu kuɗi mu koma mai individual na mutum guda 1,500,000 aka ba mu to yanzu na maka shakka a cikin waɗannan mutanen da aka ba ba mu wuce mu uku zuwa hudu wanda muke ci riba wannan abin saboda a yanzu haka ɗan tura sun zo da mu ne ake kuri da arewa wannan turu din nan paske mu ne ake kama tura su ga wurin akwai gane na su mana tamboyi ga ga to su kumba kuma har yanzu a cikin 1,000,000 nan da wuce mutum 300 bane ba aka fina sai
aka ba wani
abu a cikin ta yadda ake tun da aka tsaye da tun da mulkin zuwa yanzu da wuce mutum 300 ba da wani abu wanda aka ba wannan fina sama din nan
masu sauraro har ila yau a nan za mu sake dasa aya a cikin shirin na zauren matasa na VOA da ya sauka a yankin Agadas a madadin wakilin Muhammad Mahmud da sauran abokan aikinmu na jamhuriyar Nijar da ma muryar Amurka Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya
wassalamu alaikum
to madalla a gaida Malam Nasiru yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kama da sharhin jaridan Najeriya
yan fara sharhin jaridan ne da jaridar Premium Times daya daga cikin manyan labaran Premium Times na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma babban lauyan gwamnati ministan shari'a Abubakar Malami sun kai karar majalisar tarayyar Najeriya dangane da sashi na 84 lamba 12 cikin baka na dokar zabe da ta bada umarni ga masu rike da mukaman siyasa da su aje mukaman nasu kafin su tsaya takara ko kuma su fito a matsayin delegate a zaben da za a gudanar shugaban kasa Muhammadu Buhari da ministan sa na shari'a Abubakar Malami wanda a da ya aje mukari domin tsayawa takarar gwamna amma kuma ya mi arako ma baya suna neman kotun kolin tarayyar Najeriya ne da ta yi fassara game da wannan doka sai kuma jaridar da banga jaridar banga na cewa kungiyar nan da ke fafutukar ƴancin bil'adama da kuma yaki da cin hanci da rashawa da ake kira Saraf ta kai karin shugaban kasa Muhammadu Buhari bisa zargin ya kashe naira trillion 1.48 a matatun man fetur din Najeriya da sunan gyara cikin shekaru biyar abinda kuma bincike ya nuna cewa babu wani gyara da aka aiwatar a wayannan matatun man fetur din kungiyar Saraf ta bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayinsa na ministan man fetur a Najeriya ya kamata yi wa ƴan Najeriya bayanin yadda aka kashe wayannan makudan kudade ba tare da kwalliya ta biya kudin sabulu ba sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation da cewa yanzu haka ƴan takarar neman shugabancin Najeriya 25 ne suka maida takardunsu na neman takara ga jam'iyyar APC ƴan takarar da ya san hada da Bola Ahmed Tinubu da mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo da kuma shugaban bankin raya kasashen Afirka Dr. Akinwumi Adesina Ohun ministan kimiyya da fasaha Dr. Ogbonnaya Onu da kuma shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmad Lawal sauran ƴan takarar sun hada da tsohon ministan sufuri Rotimi Amechi da tsohon ministan Niger Delta Senator Godson Akpabio da tsohon gwamnan jihar Imo Senator Rochus Okorocha da tsohon gwamnan jihar Ogun Senator Ibukunle Amusan sauran sun hada da Pastor Tunde Bakare da gwamnan jihar Cross River Professor Ben Ayade da na jihar Ebonyi gwamna Dev Umahe sai kuma gwamnan jihar Ikiti Dr. Kayode Fahimi sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka jami'an tsaro da kuma shugabannin addini a jihar Borno sun tashi tsaye wajen ganin cewa an ci gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'ummomin jihar baki daya wannan kuwa ya biyo bayan kisan da aka yi ma wata daliba ce a jihar Sokoto bisa zarginta da yin batanci ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baban Jibril Murya Amurka daga Lagos
to a gaida baban gida Jibril don na kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
to sarfilu a takaice kasar Finland ta sanar a hukumance a jiya Lahadi cewa tana niyyar shiga a cikin kungiyar kawancin soja na yammacin Turai ta NATO tare da yin watsi da gargadin da shugaban Russia Vladimir Putin ya bayar cewa matakin zai yi mummunan tasiri ga dangantakar zaman lafiya tsakanin kasashen makwabta shugaban kasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister Sanna Marin su ne suka sanar da neman shiga kungiyar ta NATO a fadar shugaban kasa dake Helsinki wannan rana ce mai cike da tarihi inji Niinisto yana mai cewa an bude wani sabon babi a jiya Lahadi kuma sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba a birnin Berlin inda mutanen biyu suka tattauna shirin yin aiki tare domin tabbatar da aika abinci daga Ukraine zuwa kasashen Afirka da Asiya manyan jami'an guda biyu suna halartar taron ministocin harkokin kasashen waje ne na kungiyar tsaron NATO wanda aka kira domin tattauna halin da ake ciki a kasa a Ukraine da kuma hada kai da kokarin baiwa Ukraine agajin jin kai da makaman da take bukata domin kare kanta daga Russia a ƙarshe a jiya Lahadi kasar Mali ta ce ta janye kanta daga rundunar yammacin Afirka mai yaki da mayakan jihadi a matsayin kalubalantar matakin tsige ta daga kungiyar kasashen yankin Sahel ta G5 Sahel da ta hada da Mauritania da Chadi da Burkina Faso da kuma Niger gwamnatin Mali ta yanke shawarar ficewa daga duk wani haɗin kai da yarjejeniyoyi na kungiyar G5 Sahel ciki har da rundunar haɗin gwiwa mai yaki da masu ikrarin jihadi tana faɗa a wata sanarwa
to madalla a gaishe ka masu raro anan baka kashin shirin namu na hantsi sai kuma candal asar da misalin karfe 4 ne mai idan Allah ya kai mu za ku jusa daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma izar tafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook yanzu amradan baba ya ko makeri da ta ni gabatarwa sai salamun abu wanda ya bada umarnin da ma injiniyan mu ne Mustafa Ron ni Sarfil Hashim Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu assalamu alaikum